بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 28 ga watan Rabi'ul Akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, wanda ya dace da lissafin 2 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021. Wannan shine darasi na 19 cikin jerin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Ahmad Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara daga littafan sunna mabambanta guda 14. Allah ya saka mishi alkhair. Wannan darasi na muna mushtaki da taqribu sunna baina yadayil umma, kusanto da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zuwa ga al'ummarsa. Allah ubangiji ya samu dace. Zamu tashi kai tsaye inda malai yake cewa bab addinu yusrun, babun da ke bayani akan cewa shi addinin musulunci addini ne mai sauki, addini ne mai saukin aikatawa. Wannan lafazi asalin shi lafazin hadisi ne, kamar yadda zamu zo mu ji Imam al-Bukhari ya allaka shi haka, yayi babi da shi, shi ma irin wannan babu, babu addini yusrun. Sannan ya rawaito hadisin, ga yanzu zamu ji shi. Yace an Abi Hurairata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama qala, daga Abu Huraira Allah ubangiji subhanahu wataala ya kara mishi yarda, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace, inna ad-dina yusrun wa lam yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, fasaddidu وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. سيدنا أبو هريرة الله يكرم مسيح دايشي دعما زان الله صلى الله عليه وسلم. زان الله صلى الله عليه وسلم يشي إن الدين يسرن. قال لي شيء الدين لن سوك إجريش. Walan yushadda ad-dina ahad, babu wani wanda zai tsananta a cikin wannan addini, illa ghalabahu, face sai ya gaza. Fasajjidu wa qaribu, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sajjidu, ku yi kokari ku lazzamci tafarki madaidaici matsakaici, wa qaribu, kuma ku yi kokari ku kusanci riko da abu mafi kyau. Wa abshiru, ku zama masu yin albishir da ladan da ake samu idan aiki nagari. Wasta'inu bil ghadwa, ku yi amfani da lokuta waɗanda suke na nishadi don ku yi ibada. Sai misali da al ghadwa, wato sassafe kenan, wato sassafe ko kace asubahi. War rauha, da kuma wato yammaci bayan rana ta yi zawali. Wadulja, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'in min ad-dulja, da wani sashe na cikin dare, ku yi amfani da su wajen yin ayyuka da za su amfane ku wajen abubuwa wanda suke masu amfani. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kamar da malamin ambata, yana daga cikin ababen da Imam al-Bukhari ya kadaitu da shi banda sauran ashabul kutubu sita, in banda al-Imam An-Nasa'i wanda ya fitar da shi a cikin al-Kubra. Shi kanshi Imam al-Bukhari ya kawo shi da wani isnadi ne wanda yake, wato isnadi shi kanshi kilo ne, bai saba kawo hadisi daga shi ba. Ya rawaito shi ta hanyar malamin sa mai suna Abdul Salam ibn Mutahhir, shi kuma daga Umar dan Aliyu dan Ma'an al-Ghifari. Wannan malami Umar dan Aliyu dan Ma'an al-Ghifari shine mai riwaya daga Sa'id ibn Abi Sa'id al-Makburi, wanda shi kuma shine tabi'in hadisin, wanda ya rawaito shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da shi ya ainihin wato kawo shi a karkashin wannan babi da yace addinu hisrun addini abu ne mai sauki wannan hadisin yana nuni farko zuwa ga cewa an yi hani game da tsanantawa kai a cikin addini mutum ya dauki abin da ba zai iya ba irko ta ibada wanda zai dinga yi da kyar da wahala domin karshe zai gaza ne ya bari kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sannan shi addini ba a son kai shi da mubalaga da kura wuri kenan kuma akwai zargi da yin Allah wadare da al-mutanatti'un masu zafin kai masu hamasa masu kura wuri a harkar addini da kuma kwadaitawa zuwa gabi a hankali wajen yin ayyuka na shari'a wannan yana daga cikin wato sifat ko khasa'is wanda musulunci ya shahara da su shine shi ta sauci din banda wasu addinai da suka gabata kamar da Allah ya abbata wa idha ankum israkum wal aghlal lati kanat alaykum wato akwai abubuwa na dabaibayi da abubuwa masu kunci da aka shar'anta wasu addinai da suka gabata wannan abubuwa duk an cire su a cikin musulunci an saukaka su irin misali taimama da shan azumi ga mara lafiya da matafiyi da ainihin wato kafarar rantsuwa kafarar wanda ya jima'i da azumi duk waɗannan hanyoyi ne na saukakawa mutane kisa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min akwai wanda Allah ya sa musu hukunci a al'ummomin da cewa sun yi laifi akwai laifin da mutum sai ya ce to yaje ya samu wato itace ko tsinke mai tsini ya cakawa irin shi da muke kalmar da ba ta shi ba akwai laifin da mutum za a ce to kawai yaje ya sha guba ne ya kashe kanshi a shari'o'in da suka gabata shine Allah ya ce inda mun rubuta muku irin mun wajabta muku irin dokokin da muka wajabta mana kafin ku cewa an iqtulu anfusakum in mutum wani laifi ya ce to hukuncin ka shine ka kashe kanka da kanka aw ikhruju min diyarikum ko a ce hukuncin ka ka kori kanka daga garin ka bar garin karka ƙara shigowa gari an kore ka daga cikin garin Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun minhum da ba za ku yi aikata ba sai ɗan kaɗan daga cikin ku sai na Allah yake cewa la annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita cikin suratu al-imran ne ko misali cikin suratu misali Allah ya ce da san aikata abin da aka umarce su da shi da ya fiye musu wato samun matabbaci a shahidi shine wannan addini bai zo da kuntatawa da kunci ba sannan akwai lafazi na Imam Ahmad ibn Hanbal da shi da Al-Hafiz Abu Al-Qasim At-Tabarani da ma Imam Al-Bukhari a cikin Adab Al-Mufrad wanda kissa ce ta zo a cewa akwai wani sahabi mai suna Abu Mihjan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mishi ainihin wato wani wa'azi akan ya ganshi yana tsananta sallah to shine shi ma yaje yana yin wannan wa'azi ya bada labari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna khayra dinikum aisaruhu mafi alherin aikin addini da zaka yi shine mafi sauki gare ka Annabi fara ka haso uku abinda ka ji yafi maka saukin yi sallar dare ce azumi ne sadaka ne to shine mafi alherin aikin da zaka dinga yi karka dinga yin wanda kana yin shi da kunci kana yi da wahala kana yi da takura kana yi kana jin kamar kai ba gaskiya an cutar da kai to wannan bai da alfanu sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatance da wasu lokuta ya bayar da shawarar wasu lokuta da za a amfani da su don cin moriyar rayuwa da addini ya ambaci sassafe wato kai sammako wajen duk abin da za ka yi za ka je gona ne za ka je office ne kasuwanci ne za a yi wata harka ce ta rayuwa ko wani mutum ne yana da kyau a yi amfani da lokacin da yake da albarka to da gaske akwai lokaci bayan sallar asubahi sannan haka lokuta da za a karantar da addini da gaske akwai bayan sallar asubahi don Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi amfani da al-ghadwa sammako war rauha da kuma bayan rana ta yi zawali kamar bayan sallar azhar ko la'asar san da rana ta yi danyi sanyi din nan kenan sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shay'in min ad-dulja da kuma wani bangare na dare
wato shi dare ba duka ba ayi bacci a tashi ayi wani abu ko ayi wani abun sannan a kwanta ayi bacci sawa'un karatu zakai nazari muraja'a hadda zakai tafiya ne sai ka tashi wannan duka shawarwari ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayarwa amma ga misali al'amarin tafiya wallahi kace tunda dai an ce hadisi ayi dare kai ba ruwanka ba zakai samu matsala saboda yanayin tsaro yanayin kasa dama ba wai umarni ne na wajibi ba shawara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba al'ummarsa akan su amfani da wannan lokuta saboda lokuta ne masu albarka Allah ubangije ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa wa ana Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza amarahum min al-a'mal bima yutiquna qalu inna lasna ka hayatika ya rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara فيغضب حتى يعرف الغضب من وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا إمام البخاري رواه عن حديثي سيكاوشي وان بابي ده كم باب كده يكي تشوا باب ده كي بياني أكم حالس تشم متين يا أم بتشي فللر كنسا إن يزمدولي وانا أسألي كده نقل أبار كنكا كنا تشا نيني كذا نيني كذا to zai zama kamar alfari ne ko cika baki amma in ya zama dole ba yadda ka iya to kana iya ka ambata bukhari haka yi babun cewa babul insani yukhbiru an nafsihi daruratan ko na maka mun ta itin ya bada labarin kanshi ya zama mushi dole Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza amarahum min al-a'mal bima yutiquna idan zai umarci sahabbai da aiki sai kan umarce su ne da abin da za su iya qalu sai wasu suka ce inna lasna ka hayatika ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu dinga yin aiki muna cikawa da yawa saboda mu da kai ba dai bane kaga kai qad ghafara laka ma taqaddama ghafara inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai ba ka da matsala Allah ya riga ya alƙawari cewa ya gafarta maka zanubanka na baya da na gaba dan haka kar kabce sai mun yi irin naka kabar mu mutsananta fayaghdabu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi fushi fayaghdabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fushi hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi har aga alamar fushin a fuskar sa a gane cewa yayi fushi kuma ya kulu sannan sai yake ce musu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana lalle wanda yafi ku tsoron Allah ya kuma fi ku sanin Allah shine ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga yadda annabi yake tausayin sahabbai da sauran al'ummarsa bai so ya bar mu muhalaka dan kaje ka fara yin aikin da ba za ka iya ba za ka zo ka lalace ne gaba daya kamar yadda muka ji a wancan hadisi na ba cewa walan yushadda hadha ad-dina ahadun illa ghalabu babu wanda ya tsananta wannan addini sai addini ya galabace shi to daga ce kullun wato ka zo kai izu 20 yau ka karanta su kuma ba za ka karɓa ka alqurani ba sai bayan wata uku to gara kullun ka karanta su mai kullun ka karanta aya 10 ya fi maka alheri har rayuwarka ta gari da kai azumi yau kana yi shikenan ka karɓarsa ka ta tashi garin sai da za ka yi daga nan har azumin ramadana ba ka koma daidai ba to gara ka hakura da azumin nafila ka shirya wa ramadana ko kuma kai wata sadaka ka koma kuma kana ta nadama to gara kar ka yi tun farko sai ka dauki abinda zaka iya bayarwa kankani ka bayar wanda baka san ka bayar ba to haka addini yake ana so ka tafi da shi da sauki saboda ka'ida ce ma daga cikin qawaidul fiqhiyya al kubra akwai al qawaidul fiqhiyya al kubra guda biyar wanda Imam Shatibi ya kawo littafin shi al muwafaqa da shi da sauran malamai wanda yake cewa duka addinin musulunci yana zagayawa ne karkashin su daga cikin akwai al umuru bi maqasidiha al'amura dukkanin wani abu yana tafe ne tare da manufarsa ita ce ka'ida ta farko akwai ka'ida ta azzararu yuzalu duk inda cutarwa take to za a kauda ita ba a barin addini ya tafi da cutarwa ga rayuwa ko lafiya ko addinin mutane ko zamantakewarsu da abin da ke da su ana kauda shi da kuma ka'ida ta al'adatu muhakkama ko al'adatu muhakkima da ana faɗa haka al'adun mutane to ana daukan su a matsayin doka da za a yi ta cikin shara musulunci
shi za ya mu usade mu rage zafin kan kyama al'adu musulunci bai zo da kyama al'adu da usade suke ba musulunci ya zo ne da tata al'adu domin dan adam bai yi waye rayi sai da al'ada al'ada wani sashe ne na radar da baka raba shi da shi kaga muku yanzu usade duk wata al'ada ce muke ba ruwanmu da ita to wannan cewa ba ruwanmu da ita din shi ma al'ada ne in kace ba ruwanka da al'ada kai sunan ka dan al'ada ba ruwanmu da al'ada bai da kayya so haka abinda ake gudu daga cikin al'adu shine abinda ya saba wa shari'a abinda ake ne al'ada shine tsarin rayuwarka gaba daya tunda daga irin abincin da kake ci irin sirri da kake sawa irin yaran da kake magana da shi irin sana'o'i noma ko kiwo irin suturu duk abinda ke alaka da rayuwarka to tsakani da Allah taya zaka fita daga wannan fa'i zaka fita daga shi tun daga tunda aka haife ka har zuwa ran da baka mutu duka a cikin wata al'ada kake daka malaman usul fiqi suke cewa al'adatu muhakkima ana amfani da al'adan mutane misali yanzu daurin aure kowanne gari kaje daurin auren su daban da na wani gari irin yanayin taron irin yanayin sigar amma dai tunda an yarda sunan shi aure to shari'a ta karba daka da wasu zasu musulunta mata da miji auren su sun yi ne suna kafirai ba za a ce sai an maimaita wannan daurin auren ba sun zama musulmai da auren su ƴaƴan su kuma ƴaƴa ne to al'adatu muhakkima kenan sai kuma kaida ta al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk wani kunci to yana jawo sauki shine wannan kaida cewa lallai addini an gina shi ne a bisa kaida sauki kisa Allah yake cewa yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra kaida ce babba yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa da ire-iren su shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir duk wani kunci yana jawo ai sauki kuncin kasa samun ruwa ya jawo saukin taimama kuncin sanyin ruwa ya jawo saukin taimama har ila yau kuncin yunwa ko wahalar tafiya ko rashin lafiya aka ce ka sauke azumi saboda kuncin da kake ciki kuncin yanzu misali a zakka farilla ce ko ka ce rukuni ne a cikin musulunci amma ta fada akan da dama daga cikin mutane saboda dama daga cikin mutane talakawa ne mabiyan mu nan wani bai ma san yake zakka ba wata kila sai sai Allah ya umara kaga sune kawai yar kasuwa masu kudi ana amma dukan mu nan yanzu bai taba yin zakka sai dai ka ji labarin ana raba zakka ko to kaga ta fada akan ka wannan kuncin da kake kiyaye talauci yayi maka zakka aikin haji yayi maka shi wani ma bai taba gani ina ne airport ko ya ake yin visa ba ba ruwan ka sai ran da ka samu kudi to shine al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ina fata mun gane cikon na biyar shine al-yaqinu la yazulu bi-shakk da abin da yake da yaqini akan shi ba a kauda shi da shakka sai an samu yaqini dan uwan shi to wannan abun guda biyu sai ke cewa al-qawaidul fiqhiyyah al-kubra al-khamsa an tato su daga nassoshi ne na hadisai da ayoyin al-qur'ani mai girma kuma duk wani hukunci na musulunci tanan yake yin reshi sai ka samu wata ka'ida da gaskin ka'idar shi da alaka da wannan ina fata mun gane wannan da haka wannan ka'ida ce mai girma jama'a game da sauki sannan kuma shari'a ita take defining meye saukin ba mu mutane ba shari'a ce ta ga mana abu kaza sauki ne sai mu bi abu kaza kuma mu hakura mu yi shi yadda aka ce mu alal misali yanzu azumi ai wani zai ga cewa da aka yi azumi ai akwai wahala shi ya za a ce ai azumi tunda shari'a ta ce azumi sauki ne domin a cikin ayar azumi ne Allah ya ce yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra yana azumi abu ne mai sauki da haka kowa yake iya yi daga cikin ma'audan abu mai sauki shine kowa yana iya yi babu wani mutum sahihi lafiyayye da zai kasa yin azumi da haka ga yara kanana ma suna yi dattawa ma suna yi ballantana kuma masu shekaru matsakaita da haka ba wahala bane sallah guda biyar ba wahala bane Allah ya san zamu iya da Allah ya so ba mu wahala da sai a bacce guda 50 din nan da aka karbo tun farko da ka shari'a ita take defining me mai sauki ka kaddara a ce a rana sallah 50 ake ya zaka yi daga an gama wata ta da wata ke Allah ya kare mallam ya ci gaba da cewa wa an ibnu umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasa kama yakrahu an tuquta ma'asiyata ma'asiyatu daga sayyidina abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda shi da mahaifin sa yace inna allah allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allah yuhibbu an tuquta rukhasuhu allah yana son mutane su dinga amfanuwa da sassaucin da ya musu kama yakrahu an tuquta ma'asiyatu kuma da Allah yake kin a aikata saban da ya haramta wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da Ibn Khuzaimah a cikin sahihin sa da Imam al-Baihaqi a cikin Asnad al-Kabir haka nan kuma Abu Abdullah al-Hakim al-Naisaburi hadisi ne ingantacce hadisin na nuni zuwa ga kyamatar ar-ruhbaniyya addinin zafin kai kuma da Allah yake cewa ruhbaniyyata nib tad'uha ma katabnaha alayhi illa ibtigha'a mardati Allah fama ra'awha hattari ayati kristoci sun ki karo kansu ruhbaniyanci Allah ya ce ba mu ce su ba kuma sai suka kasa din ruhbaniyanci shine mutun ya ki cin abinci mai dadi ya ki sa sutura mai kyau ya ki shiga mutane wani ma haiki yin aure da tunanin hakan addini ne yake sai kuma suka kasa rike wannan kaidar sun ki aure amma kuma kullun ana kama su a coci da labarin zina labarin luwadi labarin madugo sun ki yin sana'a amma kuma kullun ana kama su da labarin sun cuci mutane sun an shi kudi da sunan za a gina coci sun yi sama da fadi da su dai kun ci sana'a su sama halas kuma suna cin haram da ire-iren waɗannan abubuwa ga sunan kala daban-daban dan haka Allah subhanahu wataala ya hana ruhubaniyanci ba addini bane zafin kai ba addini bane kai addininka tsakatsaki wato aka ce in an yi tafiya a yi kasaru to Allah yana son kai kasarun nan ya kai musulmi Allah baya son kauna cewa to ni me yema me bambancin raka'a biyu da hudu gara kawai ne hudun to Allah bai son kai haka inda aka ce kai mata biyi ka sha azumi in ka san za ka sha wahala ka sha azumi kar ka ce a'a ni na fi son nayi kowa zai kalli yanayin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabban shi da azumin watan Ramadan wasu na azumi wasu na shan ruwa sahabi yace masu azumin cikin mu ba su raina wanda suke shan ruwa ko su ce musu ku ragaye ne masu wasa da addini ba su ma masu shan ruwan ba su ce waɗancan kun cika zafin kai ba kowa sai ya dauka ya dauki hukuncin da yafi dacewa da shakhsiyar sa zaka shi azumi an baka dama in kaga zaka iya halin tafiya kai in ba zaka iya ba ka sha ruwa wanda ba zai iya ba shan ruwa shi ya fiye masa wanda zai iya yin azumi shi ya fiye masa to haka ake so ka zama da wannan tsakatsaki da kulawa da waɗannan ka'idoji kamar yadda Allah subhanahu wataala ya hana shirka ya hana kafirci ya hana sabawa iyaye ya hana wasa da sallah ya hana zina ya hana caca ya hana cin riba ko baya so aikata waɗannan abubuwa da dangin su ba kuma waɗancan sauƙin da yayi yana so ya ga aikata su Allah ya sa mu dace malam yace wa ibn abbas قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وانا روايه كما ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم النبي yace ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه الله yana so a dinga aikata saukin da yayi kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu kama yadda yake son kuma ayyukan da ya wajabta maka su ma ka yi su kan jikin karfi ka kula da sallah ka kula da azumi ka kula da tauhidi da sauran ayyuka yadda Allah yake so ka aikata wannan ayyukan haka kuma Allah subhanahu wataala yake so ka aikata ayyuka na sassauci da akai maka wa an buraida al-aslami qala kharajtu dhaata yawmin li hajatin fa idha ana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yamshi baina yadayya buraida al-aslami wannan sahabi buraida ibn al-husayb kenan buraida ibn al-husayb ibn abdullah al-aslami akwai wani buraida al-aslami wanda yake tabi'i ne mu kiyaye wannan lokaci zaka ji tabi'i ne yana ruwaitowa daga sahabi buraida al-aslami tabi'i ne mashhuri da yake da rauni a wajen riwaya amma shi wannan buraida ibn al-husayb ibn abdullah al-aslami sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu shekara ta 63 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin mulkin Yazid dan Muawiya ya musulunta akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zuwa Madina manzo Allah ya wuce ta kabilar su anan suka musulunta amma yayi jinkirin yin hijira bai hijira ba sai bayan Uhud da aka sayar magana bi halacci Badar da Uhud ba amma ya da sauran yaƙe yaƙe kuma a ranar fatu Makka ma komanda ne na rundunar kabilar su aslamawa shike rike da tutar su a ranar sahabi ne daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yarda shine yake cewa kharajtu zata yawmin lihajati na fita dan wata bukata wata rana na fita dan bukata irin ta dan adam mun karanta a baya cewa a wancan zamanin basu saba da al'adar yin bandaki a cikin gidaje ba dan haka mutum ya da bukatar kewayawa yakan fita bayan gari ne da ya fita irin wannan bukata ko wata bukata makamanciyar ta sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yamshi baina yadayya na ganshi yana tafiya a gabana fa akhadha bi yadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna fantalakna namshi jami'a sai muka ci gaba da tafiya tare da shi fa idha nahnu baina aidina bi rajulin yusalli yukthiru ruku'a was sujuda sai ga mu muka tarar da wani mutum a gaban mu yana ta sallah yana ta ruku'u ya ta sujuda fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce aturahu yura'i me kake gani ko dare yake yi fa qultu Allahu wa rasuluhu ala nace a ya manzo Allah ni wallahi ban san wannan ba Allah da kai manzo ku kafsin fataraka yadi min yadihi sai cire hannunsa daga hannuna ya saki hannuna thumma jama'a baina yadayhi sannan ya hade hannayen shi guda biyu faja'ala yusawwibuhuma ya dinga daidaita su wa yarfa'uhuma yana daga su kamar yadda mai addu'a yake wa yaqulu yana cewa alaikum hadiyan qasidan ina horonku da bin shiriya matsakaiciya alaikum hadiyan qasidan ina horonku da shiriya matsakaiciya alaikum hadiyan qasidan ina horonku da shiriya matsakaiciya fa innahu man yashadda hadha dina yaglibu wanda duk ya tsanantawa addinin nan to zai kasa wannan da yace da kisan irin ta ce a wata riwayar sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambayar sahabin ya dinga yaban wancan ɗayan sai Annabi ya ce kai shiru kai ya jika in ya jika kana yaban shi za ka karya mishi gadan bayan sa ba a so ka dinga yaban mutum musamman akan addini akan idan sa sai ka boye mishi yaban dan kar ka ainihin cutar da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana dan ishara zuwa ga cewa lalle mutum yayi kokari ya zama aikin shi na alkhairi matsakaici ne kai ya tsanantawa kanshi kai ya tsanantawa dan abin da sai ake cewa kai tsananta dan ya fara tsananin ba zai kai labari ba to sai ya zama ya gaza ga baki daya to gare ya dinga yin dan abin da ya samu matsakaici shikenan kamar yadda ne kwatance a dazu sallar dare in ka tashi kai minti 15 ya isa minti 20 ya isa karabin awa ya isa kar ka ce bari ka fara tun karfe 12 har sai goshin asuba sannan kuma ka wuni kana bacci ba kai azhar a jami'i ba kai la'asar ba goma goma ka tashi jibi ka tashi shikenan daga nan da zaran ka ji an ce a sallar dare ka ji gaban kana faduwa kaga gara a ce ka tashi minti 5 goma kai abin da zaka ka koma bacci to hatta sallah da ake yi da azumi tahajjudi haka ya kamata mutane su dauke ta ka dauka da sauki ba dole sai kai irin tawane ba ka dauka abinda zaka iya abinda ake so ya zama ka dawwama kana yi khairul a'mali adwamuhu wa in qalla mafi alkhairin ayyukan ibada wanda za kai tayi mafi dadewa kana yi koda kadan ne babud dini babun addinu yus addinun nasiha babun da ke bayani akan cewa shi addini nasiha ne al-imam al-bukhari yayi tarjuma da wannan babun haka yi mishi tarjuma addinun an-nasiha addini nasiha to aka tambaye mu aka ce me nasiha ya zamu ci ya kamata mu gane me ake nufi da nasiha al-imam al-khattabi abu sulaiman yake cewa wannan lafazin na nasiha yana daga cikin lafuzza dunkulallu masu fadin ma'ana a gurin larabawa yace hasali ma an rasa wani lafazi da zai zo a matsayin synonym wanda zai wakilci wannan ma'ana yace sai dai a faɗa aka san shi a ce an-nasiha shine akasin al-gishu ta inci an-nasiha shine iradatul khair nifatar al-khair shine an-nasiha me yasa wannan lafazi na ainihin wato khabari yabo da alif da lam kamata ya zama addinu nasihatun amma an sa alif da lam ne saboda ikhtisas saboda a nuna cewa wannan abun yake banta da ainihin wato addini to wanda zaka ce ar-rajulu zaidun kaman kana nufin zaidu ne kawai namiji innamar rajulu zaidun ai zaidu ne kawai namiji alalin ba shi kadai ne namiji ba shi yasa sai wasu suka ce a zai daukan ma'anar a ce mubalaga ne ma'anan shi inna a'azama ad-dinin nasiha mafi girman addini shine yin abu yadda ya dace Allah ya sa su tawata zauna dan shine zai zama ma'anar nasiha da Hausa yin abin da ya dace a san da ya dace shine an-nasiha da shari'a take nufi a dan haka malamin shi kokarin su lalaba me asalin lafazin a larabci asalin shi yana gwa da ma'anan in ka ce nasihatul asla na tace zuma tace zuma da za a fitar da wannan dattin masakar zuma a zama ga tatacciyar zuma kamar da ake ce mata ko to wannan sunanta al-aslu an-nasih tatacciyar zuma to kenan sai mu ce tace addini yin abin da ya dace da addini yin addini da ikhlasi da haka ake cewa at-taubatun nasuh at-taubatun nasuh wato tatacciyar tuba kamar kace zunubi ya keta alfarma addini ne to in ka zo ka tuba kamar ka koma ka dinke addinin ka lafiya lau shi sa Allah yake cewa uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin a cikin sautu a'rab ko uballigukum risalati rabbi ina isan muku da sakonnin ubangiji na wa ana lakum ni a gare ku nasihun me yin abin da ya dace wacce ƴar uwa Annabi Musa bai take cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihuna duk abin da ya kamata ci majariri za su mishi za su rike shi da zuciya daya shine nasihuna waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihina ni mai kokarin maka abin da ya kamata wato kar mu kunta da manan nasiha kawai shine ka ci tsaye mutun ka gaya mai gaskiya wannan nau'i ne na nasiha shi ko mun gane shi ma nau'i ne na nasiha amma bai tsaya iya nan ba zamu ji fassara da malamai suka yi bayan mun karanta hadisi insha Allah malam yace an Jabir an Jarir ibn Abdullah qala bay'atu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqami salati wa ita'i zakati wan nushi likulli muslimin sayyidina jarir ibn abdullahi ibn jabir ibn malik al-badri sabu manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam ana mushi alkunya da abu amr cikin alkunyoyin shi mabambanta sabi ne mashhuri ya daga cikin sahabbai da suka musulunta a makare amma kuma ya samu falala dan wasu ma suna ganin kwata kwata wata uku yayi a gurin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma suna ganin yafi haka akwai sabani dai al-imam ibn hajar ya kwararo wadannan magagaru a cikin al-isaba fi tamyiz as-sahaba amma dai ya je ainihin wato abin nan aikin haji na bankwana har ma manzo Allah ya ce mishi kaje ka ce mutane su shiru zan yi jawabi an sitin nasa kamar da yake cikin sahih muslim da girman shekarun sa da girman fallar sa amma ya kasance yana yi wa Anas dan Malik hidima ya mishi ce bane ya wanke mai kayan shi saboda yace to tunda kai kayi wa annabi hidima ko mu samu wannan falalar ba bar mu koma maka hidima annabi yana san shi yana kaunar sa wata ya taba zuwa majalisi yazo ba wurin zama sai mutane kuma basu yi abin da ya kamata ba kowa yake matsawa kasa wani lokaci haka mutane suke sai annabi ya cira abin da yake zauna akai ya wurga mai yace zauna akan wannan shi kuma sai ya sa abin a cikin wannan da duma ko buzu ya rungume ta tukunna a kirjin shi tukunna ya shinshinata ya yi godiya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kara wa annabi daraja yadda yake kaunata wata rana ya shigo masallaci sai ga ana ta kallon shi kamar ana gulmin shi yace lafiya kace ai kafin ka shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana kan ya faɗi falalar kan yace wani mutumin kirki da shigo nan annabi yana san shi sosai Umar yana mishi laƙabi da Yusufu hadhihi al-umma saboda kensa saurayi ne wasimun wa jamilun jidda kyakkyawa kwarai Umar ya gashi yace wannan shine Yusufun al'umma Allah ya kara mishi yadda ya ainihin wato rasu a shekara ta 54 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a garin da yake ce ma Karkasiya a cikin kasar Iran ta yanzu yana daga cikin sahabbai da suka gujewa fitinar rigingimu da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da bangaren su Muawiya radiyallahu anhu Allah ubangiji ya kara musu yadda ga baki din su da shine rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daiwa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama mubai'a ala iqamis salati zan tsaida sallah wa ita'iz zakati zan bada zakka iya abin da shi ya faɗa kenan sai annabi yace zan kara maka da sharadi wan nushi li kulli muslimin dole kai wa muslimi nasiha kowanne muslimi ka mu'amalance shi da abin da ya dace wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim wannan nasiha da kai muslimi ya daga cikin alama ƴan uwantaka dake tsakaninka da ƴan muslimi ko tsakaninka da ƴan na jini yanzu abin da ake tsammani ga dan uwanka na jini shine duk abin da ya kamata kai mishi zaka mishi idan yana sama da kai a shekaru ka girmama shi in yana ƙasa da kai a shekaru ka tausaya mishi idan ka fi shi wadata ka taimaka mishi idan abin farin ciki ya samu dan uwanka wanka ko kaninka ko wani makamancin haka zai ƙara aure ya gina gida ya sai mota an mishi wani mukami da kai za a taya shi farin ciki idan wani abin bakin ciki ya same shi an mishi rasuwa an mai sata an yi kidnapping din yasa da kai za a taya shi bakin ciki kaga shine ka mishi abin da ya dace kenan idan ka ji ana batanci gare shi ka kare shi to haka ake so ka zama da kowanne dan uwanka musulmi shine ma'anar wan nus li kulli muslim ya zama kowanne musulmi kana mishi abin da ya dace a inda ya dace inda yake buƙatar taimako ka taimaka mishi inda yake buƙatar taya murna ka taya shi inda yake buƙatar ai mishi muwasat a nuna mishi an damu da damuwar shi ka nuna damuwar ka akan damuwarsa inda yake jin yunwa ka da abinci ka ba shi abinci inda yake buƙatar kariya za a taɓa mutuncinsa ka kare masa mutuncinsa wannan daga cikin wato ababen da za su tabbatar da cikar musuluncinka domin ka ji annabi ya saka shi ga sharadin mubaya bayan tsaida sallah da ainihin wato bada zakka in kana da ita kenan za ka dinga tsaida sallah kana bada zakka amma kuma kana musulmi mu'amala da bata dace ba to addininka yana cikin garari addininka yana cikin garari saboda mene sai ranar alkiyama wannan sallah da wannan azumi da zakka su za a kwasa a dinga rabawa mutane da karshe ta mahaza wa akala mala hadha wa sabba hadha fayuta hadha wa hadha min hasanatika za a yi ta iba ana bayarwa har sai ladan ka ya kare fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dai riwaya ita ce riwaya al-imam muslim da ya kadaice da ita an tamimin ad-dari anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha ad-dini shine nasiha qulna liman muka ce ga wane qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'immati al-muslimina wa ammati annabi sallallahu alaihi wasallam yace nasiha ga Allah nasiha ga littafin Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha ga shugabannin musulmai nasiha ga talakawan musulmai shine sai ka koma ka kalli abin da malamai suka fara imamu ibnu hajar kafin shi ibnu rajab al-hanbali a cikin littafin shi jami'u bayan al-ilmi wa jami'u jami'u li ahkam al-qur'an jami'u al-ilmi wal hikam da kuma sharhin sana sai bukhari wato fathul bari na ibnu hajar da kuma imam an-nawawi a cikin sharhin sana al-minhaj bi sharhi sahih muslim ibn al-hajjaj da zaga sun fassara me ake nufi da nasiha ga Allah nasiha ga Allah shine al-khudu'u lahu wato yin kankan da kai a gaban Allah wa tawhiduhu tsayanta Allah wa ibadatuhu da bautawa Allah wa ragbatu fi ma inda Allah da kwadayin abin da ke wurin Allah wa wasfuhu bima wasafa bihi nafsu da siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi da bar shafi tauhidin Allah yana cikin nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ciki akwai ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallama girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nasruhu taimakon addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace inji ibnu azar yace hayyan wa mayyitan a san da yake raye sahabbai su taimake shi
a san da baya raye duk wani musulmi wajibi ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk taimakon da zai iya suka ce wa ihya'us sunnati sallallahu alaihi wasallam daga cikin nasiha ga manzo Allah akwai raye sunnarsa wa ta'allumuha da koyan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ta'limuha liman ta'allamaha kuma wanda ya koya ya tabbatar ya koyar da ita wa liqtida'u bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa hadihi da koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganunsa da ayyukansa da tafarkinsa sannan yace wa mahabbatuhu wa mahabbatu man ahabbahu da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaunar wanda ya nuna kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nasiha ga littafin Allah shine koyan karatunsa ta'allumuhu wa ta'limu koya da koyar da shi wa iqamatu hurufi da tsaida karatun alqur'ani fi tilawa wajen karanta shi sannan wa tafahumu ma'aniha da kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani mai girma wa hifdhu hududihi da kiyaye dokokin alqur'ani wal amal bima fi alqur'ani min ash-shara'i wal adabi da aiki da muke cikin alqur'ani da shari'a da dabba sannan wadhabbu an tahrifil al-mubtilina da kare alqur'ani daga duk wani suka da wani mugu zai kawo mishi nasiha ga shugabannin musulmai i'anatuhum taimakon su alama hummilu akan abin da aka daura musu na tsayuwa akan mutane wa tanbihuhum da fadakar da su inda al-ghafla sanda suka samu rafkanuwa wa saddu sadduhum an al-hafwa da katange su daga safadawa cikin kuskure wa jam'ul kalimati alayhi da tattara musulmai akan su saurare su su goyi bayan su su taimake su wa dafu ma da zulmi billati ya asa nau yake cewa da kuma katange su daga yin barna da abin da yake mafi kyau wani a cikin nasiha ga shugabannin musulmai sannan nasiha ga talakawa sauran al'umma ya mu bayi shine mene yace ash-shafaqatu alayhi tausayin talakawa yana cikin yi musu nasiha was-sa'yu fi ma ya'udu lahum bi naf'in da kuma yin gogoriyo fadi tashi wajen samar da abin da zai amfani talakawa a matsayinka na wani wanda kake da hanya a matsayinka na shugaba ko jagora duk sanda kaga wani abu zai amfani talakawanka to yana daga cikin cika addininka ka samu su da wannan abu a rayuwarsu a addinin su a zaman zamantakewar su a tarbiyyar ƴaƴan su a tsaran rayukan su a kiwon lafiyar su duk abin da ke da alaka da al'umma yana cikin cika addinin ka kai shugaba ko ya kai jagora ko ya kai malami ka samun musu abin da zai amfane su wa ta'limuhum da koyar da su addinin musulunci a zauna a karantar da al'umma addinin musulunci yace ma yanfa'uhum koya musu abin da zai amfane su ma'ana ilimin musulunci ne ko wani ilimi ne na rayuwa matuƙa yana da amfani idan ka san wannan ilimin yana daga cikin cika addinin ka ka tsaya ka koya wa dukkan musulmai wannan ilimin wal kaffu an azahum da kamewa daga cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin da harshen ka ne ko da aikin ka ne ko da wani abu ne ka kame daga cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karka zagi wani karka maru wani karka ci kudin wani karka yaudaru wani karka yi ba wani sharri karka zubar da jinin wani cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin nasiha gare su sannan yace wa an tuhibba lahum ma tuhibbu li nafsika min alkhayr ka so wa al'umma abinda kake so kanka na alkhayr sai ka guje wa bakin ciki kenan da kyashi da hassada da rashin sanin ya kamata da babakere da almundahana kana so ka samu alheri to kai musulmi fata alkhairi kana so kar a cuce ka kar ka cuci musulmi baka so a nuna maka zalama to kar ka nuna kowa zalama duk abin da yake alheri ne ka so wa kanka ba matsala bane ka so wa ƴan uwanka cikar addinin ka ne ka so wa ƴan uwanka samun alkhairi kar ka yadda zuciyarka ta dinga jin damuwa da takaici da bakin cikin alherin da wani ya samu yayin da cewa baka son kowa da alheri kenan kana da kyashi da hasada
da rashin kirki wa takrahu lahum ma takrahu li nafsika kuma ka kyamatar musu abinda kake kyamata wa kanka baka san abu to ka kyamace shi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sa daga cikin abinda malamai suka bayyana a cikin abinda ake cewa annasiha ga kowane daidaiwan wanda aka ambata nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni da talakawa Imam An-Nawawi ya ƙara wata magana yake cewa daga cikin nau'in shugabanni da aka fada akwai malamai bayan shugabanni masu rike da madafin iko to su ma malamin musulunci suna matsayin shugabanni ne a cikin al'umma yace nasiha gare su su kuma shine girmama su mutunta darajar da Allah ya ba su ta ilimi sannan yada alkhairan da ke cikin rubuce-rubucen littattafan su da ababan da suka karantar wata gida wannan zamanin sai mu kara da wato recordings kenan na ilmomi da malaman musulunci suke karantawa sawa'un na video ne ko na audio da yana cikin nasiha kar mu manta da mun fada cewa ma'anar nasiha shine yin abin da ya kamata kaga sai muka cewa akasin sa shine ha'inci me ha'inci shine yin sabanin abin da ya dace da mutum zai dauki wannan addinin wannan hadisi ya aiki da shi babu shakka zai samu kyakkyawan addini shi sa nau yake cewa wannan hadisin ana cewa shine daya bisa kudin musulunci shine ahadu arba'i al-islam daya bisa kudin musulunci yana ga kashin wannan abu na addinun nasiha addini shine yin abin da ya kamata shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kashi da suna addini ma'ana wato cikar addini kenan ya wuce a ce kawai a cikin mu'amala yake a cikar imani da cikar addinin mutum shine zama ya kula da waɗannan ka'idoji da waɗannan ababe da aka ambata gurgurdan kowane mahalli ya kula da rike a daraja Allah subhanahu wataala da bautarsa da yin abin da ya kamata cikin alakarsa da Allah haka alakarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka alakarsa da alqur'ani haka alakarsa da ainihin wato mutane talakawa da alakarsa da mutane wanda suke masu shugabanci dukkaninsu sai ya kula da ba su irin darajar da Allah subhanahu wataala ya ba su wannan a take kenan da ma kware daga cikin game da wannan hadisi na hadisu addinun nasiha hadisi ne daga cikin jawamil kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun Allah kai inda malai yake cewa bab al muslimu wal muhajiru babin da yake bayani akan wasu daga cikin siffofin musulmi da kuma wasu daga cikin siffofin muhajiri musulmi da wanda yake muhajir dan kaura ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi dan amru dan as Allah ubangiji ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu musulmi shine man salima al muslimuna wanda musulmai suka kubuta min lisanihi daga sharrin harshen sa wa yadihi da sharrin ainihin wato bakin sa wa hannunsa amin ko wal muhajiru shi kuma dan kaura man hajara ma nahallahu anhu wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana wannan hadisi yana cikin Bukhari tun a farko farkon littafin bayani akan wasu daga cikin siffofi na kamala siffofin kamala ga ainihin musulmi siffa ta asali ga musulmi shine wanda ya fadi kalmar shahada dole ya fadi kalmar shahada ya zama musulmi amma akwai siffa ta kamala ga musulunci mutum to daga cikin siffar shine aka ambaci wannan ka wayi gari ka daina cutar da wani da harshen ka ka daina cutar da musulmai da hannunka ma'ana baka bude baki kai la'anta ga musulmi baka bude baki kai batanci ko sharri ko gulma ko cin zarafi ga musulmi jama'a wannan fa gama garin musulmi ma yake fara banda musulmin da ke da wata daraja ta musamman a ce misali ya karantar da kai malamin kai ko ya girme ka a shekaru ko dattijo ne a cikin al'umma ko shugaba ne a cikin al'umma ko malami ne masanin addini ko wani wanda ake ganin girman sa ko kuma a ce ma mahaifinka ne ko sa'an mahaifinka ne ga magarin musulma an hana ka zage shi ka bace shi ka la'ance shi ka ci mutuncin sa amma abin da kai ji jama'a ku duwa ga yadda al'umma suka zama yanzu har ma wasu suna ganin haka ma addini akwai ne daukar cin zarafin mutane to da wannan yake addini yana ganin haka ne addini ma akwai ne dauka yanzu misali ya dinga zolaya yana cin mutunci yana maida mutane ababan wasa yana ganin wannan shine morewar sa musamman mutane ke amfani da kafofin zumunta na zamanin da ake cewa social media dangin Facebook da Twitter da WhatsApp da Instagram da makamantan su zaka ga irin da ake cin zarafin mutane masu mutunci jama'a mu yi kokari mu kiyaye wannan ba alheri bane ba alheri bane kai amfani da wayarka ko computer ka da kudinka da data ka da komai kana daukar ga zunubi kana daukar kanka daukarka kana tabbatanci ga bayin Allah koda da gaske ne sun yi wani abu na laifi yanzu kai abin da kake yi laifin ya bana su laifin da kake yi yanzu na batanci gare su yafi laifin da suka yi wanda kake musu batanci akai wata gida ce wani ne yin zina ko yin sata yayi laifi a sharar musulunci ko kuma ka zo kana ta yayatawa kana ta yin katun din shi kana ta yada hoton shi kana Allah wadare da shi to wannan abin da kake yi laifin shi yafi wanda yayi don bayan laifin yada barna da kake yi sannan kuma kana yin laifin kwashe laifin sa da ka jama'a mu kiyaye kai kokari ka kiyaye harshenka da hannun rubutunka daga zagi da batanci da cin mutunci da aibata mutane sannan ka kiyaye hannunka daga daukan makami ka buga wani ka kiyaye hannunka daga daukan hannun nan ka dauki dukiyar wani kai sata ko dukiyar gwamnati kai sata ka kiyaye hannunka daga taba duk wani abu da ya haramta gare ka ka kiyaye hannunka daga din wata mu'amala da abin da ya haramta gare ka an ambaci harshe ne da hannu saboda zaka ga suna da ruwa da tsaki a cikin duk abin da yake wato wajen maganganu harshe ne wajen cin haram harshe ne wajen kwatan haram din hannu ne wajen fada da zalunci duka da hannu yake yanzu in za a yi magudin zabe da hannu yake in za a yi sace kudin gwamnati da biro za a yi signing a sata ko da hannu za a yi typing akan keyboard na computer a danna enter a kwashe shi idan za a harbi wani a kashe shi ko za a kama wani a sace shi ko za a saci duke wani duka da hannu yake kaga hannu na da ta cewa kenan a cikin mafi yawan ayyukan barna da ake haka baki yana da ta cewa akan mafi yawan ayyukan barna da ake da baki tun daga cin haram din ko furta magana ta batanci ko zagi ko cin mutunci ko makamantan su da haka ma zaka ga hatta abinda mutum ya aikata wanda ba da bakin shi aikata ba sai a ce ai ya ce kaza in ka rubuta da hannu in an zo me yake cewa ai ya ce kaza alal rubuta kai baka fada aka ji ba saboda yadda baki yake da ruwa da tsaki akan ayyuka na barna shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya kiyaye min abu guda biyu na lamunce mai shiga aljanna yace bakinka da al'aurarka in ka iya kiyaye manzo Allah su baka mu'amalanci zina alfasha da su ba baka mu'amalanci abin da yake haramun da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace lamunce maka zai tseratar da kai ranar alkiyama ina fata muna gane wannan da haka jama'a mu kokari mu kiyaye mu shiga taitayin mu wannan yana daga cikin sifatu na kamala da ake nema game da musulmi wal muhajiru cikakken dan kaura ba shine wanda ya bar wani gari ya koma wani gari ba wannan kaura ce ta ainihin makaniya amma akwai kaura wacce take daga aikin barna zuwa aikin alkhairi wannan ita ce kaura wanda ake yi da zuciya ake yi ka kaurace ma ayyukan sabo da wuraren da ake aikata su ka kaurace ma ayyukan barna da abin da zai kai ka zuwa ga barnan domin almaqasid laha hukumul na yake cewa ne alwasail laha hukumul maqasid ababan da ke jawowa zuwa ga abu suna daukan hukuncin asalin abin ne shi zaka hana aka haramta muqaddimatu zina zina ita ce asalin haram sai aka haramta ababan da suke kawai zuwa gare shi haka gulma da cin mutunci mutane shine asalin haram sai aka haramta irin zaman da ke jawo su zaman fira zaman majalisa ina fata mun gane saboda alwasail ne wadannan laha hukumul maqasid suna daukan hukuncin asalin su to ka gujewa abin da yake haramun da abin da yake zai kai ka zuwa ga haramu don kai ka zama cikakken dan kaura ko da baka kaura ka bar garin ku ka koma wani gari ba ko da baka kaura ka bar kasar ku ka koma wata kasa ta fita kasar ku alkhairi ba zaka samu wannan falala insha Allah ina ganin bari mu saurara a ranko saboda na ga lokaci ya kawo jiki sosai mun dawo sai mu tashi da kafan farkon babun kawai babul muslimi babul al muslimi wal muhajir sai mu tashi daga nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi